أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولادي دار الله إشرن دا 30 da watan Shawwal shekara ta 1246 Hijriya. Yau da izinin Allah zan mu ci gaba da darasin wannan littafi da muka fara a wancan satin da ya gabata shine littafin Al-Burda. Burdatul Madi ta Al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala. Zan mu tashi baiti na abun nan. Baiti na 8. Na 7 ne ku? Baiti na 7 kenan yawa sai kafin mu fara a wancan satin tunda muka fara ta dai Al-Burda da muka fara mun ga dai tsarin da muka mali tahin az-zuhud wal wasiya mun mishi sharhi da ta'aliki da kuma bayanin baitittukan shi da sauransu to wannan abinda aka yi mishi kin wasu da dama da zan mu fara suna ta neman cewa to ina ma a ce Al-Burda ma an mata wannan da dama cikin wanda suke mutaba'a suke bibiya to kuma shi a cikin tsari na bahasi ana yin abin da aka yi bukata aka yi amfanuwa gare shi duk da bahasi suka da dama da suke gabana amma nayi kokarin aiki da wannan neman dalabkin da ƴan uwa da dama suke yi shine yi mata irin yadda muka ma baituka na wannan na zuhud wal wasiya to baituka wannan da muka ma na zuhud wal wasiya ina game mai Al-Burda wancan mai rubutun Hafs to yadda muka ma ita wancan wannan az-zuhud wal wasiya na dauki tsarin yi mishi haka nan kin yi ma sharhin na Al-Burda haka nan to na baitukan da muka dauka na yi su ma na aika su wanda yake mutaba'a a cikin wannan wanda yake mutaba'a a cikin majmu'a zai gansu to yanzu na yau baitukan da zan mu tashi ga sanan gurin shine zan mi no kuma kasancewar ya zamana bayya tare a hannun mutane kamata yadda a ce da jimawa tunanin wannan yazo da wuri za a yi sharhin ya zamana har sai ya shiga hannun mutane da daza a fara da inda da lokaci da tafarrugi wannan yin shi bai wuce kwana 10 ba to amma sai taho da har mun riga mun fara wannan kin kuma ga ayyuka a gaban wannan a gaban ba shi kadai ba to sai zamana kokarin da zan yi duka hin mu zo baitukan da zan mi zan yi kokarin yi musu haka in kuma an shiga cikin hutu sai zamana in ida sashi gaba daya ta yadda za a koma ana komawa daga hutu sharhin ya shigo hannu to wannan baitukan da zan mu gani shi yasa na haska su dan saboda bare sharhin bai hannun kowa amma kuma ya kasance mutun yana kallo ya hiye mishi sama da a ce abin nan yake ji ne kawai yake yi kuma an kare izinin Allah zan aika shi amma fa sai dai wannan sharhin da wanda suke mutaba'a wannan da wanda suke baya su san cewa ba wai wannan nan bane na karshe a an dora shi dai a yanzu a haka in na kare kuma na komo tana yiwa a samu kare-kare da dama da rage-rage da dama wannan ba abun ga ba sharhi bane kai itimadi da shi a da babu gwanda ba dadi a karshen aka je daga baya aka komo ake maimaita sai bayan an yi karanta shi an saha hashi a dada an yi so yake hutawa kenan wanda zan mu karanta ma sharhin wannan ta yau tana yiwa illitahin ya huto kaga kare-kare yadda abinda mu karanta na sharhin na annan samu bamba amma dai bai da yawa tunda ina kokarin ya kasance kawai sai dai ƴan kurakure kanana wanda za a gyara da kuma wasu ƴan kare-kare da zo a bukata zan mu tashi ina gayo a wani baiti ne baiti na 7 wala arikta bihi cewa asbata wa asbata alwajdu yawa nan zan mu tashi amma a cikin wannan akwai cikin wata nuskha ta malam akwai inda ya kawo akwai inda aka kawo cikin Al-Burda wani baiti guda da ni nan na kawo shi a sharhin dan saboda shi ma a ganshi inda yake cewa a tsakanin wannan kafin akai wa asbata alwajdu yace wala a'aratka launai abaratin wadana zikral khiyam wa zikra fakin alkhiyami wannan da wuya cikin galibin Al-Burda kowa da wuya yake samun shi sai yace wa azbata alwajdu qaddai abratin wadana misal albahari ala khaddika wal anami na'am sara daifu man ahawa fa arqani wal hubbu ya'tarudu lillazati bil alami ya la'imi fil hawa uzri ma'ziratan minni ilayka wala an sawta lam talumi adatka hali la sirri bi mustatirun anil wushati wala da'ibi munsajimi mahattan an-nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba anil uzali fi samamin in nittahamtu nasiha shaybu fi azalin wa shaybu ab'ad fi nusihin an tuhami. Yawa yawa tarjama baitin da kuma wannan kinsa sharhin su kamar yadda suke cikin wannan yake cewa wala a'aratka launai abratin wadanan wala a'aratka busa ara maka ba launai launi guda biyu abratin na hawaye wadanan da kuma rama yace zikiral khiyami mi suka ara maka wannan shine zikiral khiyami ambatan tunawar hema wa zikira sakin alkhiyami da kuma tunanin wanda ya zama na hema hema shine daki da ake yi na bukka wanda ake yin shi na tanti da makamancin shi to shi ake ce ma alkhiyam jam'i ne na hema kamar yadda zan mu gani to yace wala a'aratka wannan guda biyu ma'ana da khida hema da wanda ya zama na hema yace da busu ara maka ba zikiral khiyami busa ara maka ba launai abratin launi guda biyu na abun nan na hawaye launi guda biyu launi guda biyun nan nami da mi na hawaye da na kuma rama to sai lugatul bait lugata baiti nan kenan yace abratin al'abra hiya dumu'u in an ce al'abra shine hawaye qala zurrumma yake cewa ina kokarin kuma kawo kamar yadda muka ma zuhudi kawo wani baiti cikin baitukan shu'ara wanda akwai wannan kalmar da muke fassarar ta ko ma ta kasance bayyananna ce ko ta kasance zahararra ce wannan kalmar na so da a ce a wannan gurin dan a cikin shamila babu wannan diwani na busairi da a cikin baitukan shi sauran wancan wagukunan shi wanda yake na zage-zage da a ciki zan mu rika kawo wannan mutun ya samu tabbas a ciki zan mu rika kawo wasu baitukan wanda akwai kalmar a ciki to sai dai kashi ya zamana a shamila babu diwanin kin shi diwanin wa'annan ne addakai a cikin diwani zurruma yake cewa fazallu wa minhum dam'uhu ghalibun lahu wa akharun yasni abratal ayni bil muhali mahallu shayar ce wa akhar wani yasni abratal ayni yana karkato da hawaye na ido abratal ayni al'abra shine hawaye wa danan addana yadullu ala marad in an ce addana ita ce rama tana nuni akan rishin lahiya wa yuqalu ma'ana rama ta rishin lahiya ita ake cewa addana wa yuqalu ana cewa dana yadna danan shadidan yace idza kana bihi da'un mukhamir amma a hausa kauce muke rama amma ramar da rishin lahiya ta sabbaba ta ita ake cewa addana ba wa rama ta yunwa ba in ta yunwa ita ce za a ce ma alhuzal da hababba ko ta wani abu daban ko ta wani tunani ko wani abu daban yace kullama zanna annahu bara'a na kasa duk lokacin da yayi tunanin ya warke kuma sai ya koma baya ana cewa wa adnahul mardu yudnihi ay asqalahu rishin lahiya ta ramar da shi ana nihin ta nawayar da shi wakila wasu ke cewa huwa saqamul ladhi tala marduhu wa sabata lahu fi ba'dihim la yusannihi wa la yajma'uhu wasu suna cewa shi tace rishin lahiya wanda tayi tsawo kuma ya tabbata a wajen wasu cewa ba a tasniya addana kuma ba a yin jam'in shi Muhammad Ali Khalifa yake cewa wani mawaki ne aqamtu fiha sa'ilal yawm fi danan wa faqarin wa ana'in waqti abin wa anan waqti abin yace na zamna a cikin su sauran kwanakai fi danan cikin rama ta rishin lahiya wa faqarin da talauci wa anan da wahala waqti abin da bakin ciki wasu ne yake ma zambo wakila aka ce addana shine al-awja'ul mukhifa tututtuka rishin lahiya wanda suke tsoratarwa rishin lahiya mai tsoratarwa a yanzu kamar a ce sida ko kaza tutar da in ta kama mutun kawai he mutuwa al-khiyam jam'u khimatin jam'i ne na hema an ce al-khiyam jam'i ne na hema wa hiya al-ma'rufa ita ce sananna ay baitun min buyutil a'rab mustadir daki ne daga cikin dauka na kauyawa wanda ake yin shi da da'ira mai kamar kuri ita ce hema wakila wasu ka ce hiya salasatu awadun aw arba ana yin shi da gimshiki guda uku ko hudu yurqa alaihi sumamu istazallu ana gefa mata ciyawa ayi magani inwa a cikin maganin zahi wa tujma'u ana jam'in shi akan khaymatin ko khiyam ko khiyamin ko khaymun qala ba'duhum wani yake cewa ya kunna ma yadrina anni sami'tuhu wa halbi abwabil khiyam januhun al khiyam ma'ana albayt ma'ana baitin abinda yake nihi ai annahu laula alhubbu ai dan ba so bala aratka zikrul khiyami to dan ba so ba yace da tuna hema da tuna masu zaman hema ba zai gadar maka da hawaye ba da rama kenan san wanda yake mai heman ne da san wanda ya zama cikin hema shi yasa tuna hema sai ta kasance ta sabbaba maka zubda hawaye da kuma ramewa kenan nan yana nihin daga ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tuna masaukin annabi da ke madina sai ta zubda hawaye har ma ya rame akan haka yake nihi nan gurin da ya kasance suffa ce tsari ne suka dauka na mawaka tsari ne na mawaka wanda a farko suna kawo maka bayanin zikirul adlal ba kai tsaye ba a fara ambatan mutuna ba kai tsaye ba canda da jima da musan tsarin waƙe ba daga nan har aje baiti na ƙarshe aje har ayi nisa malaman mu suna fassara maka suna wajjaha khitabun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sai kai ta mamakin cewa ina ko mu tun a fara baitin nan bai ce ba Annabi, kuma ku kuna tawajjaha zancen zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam. To fa tsari ne na waka da farko za a fara ko su shata suna wannan da farko zai kas din mawaka sun san da wannan zaka yabu wani ko zaka ma wani zambo sai ka fara da yaban garin su ko yaban inda ya zamna ko yaban kasar shi dada da kadan kadan haka yi irtiqai zuwa ga fadawa shi ga mai abun dada ne so anan zaka yi ta zube kolin bayani kuma jan hankalin mai sauraron wakar ka ne kar daga farawa ka fara yaban wani kar daga fara ka fara ambaton zamban wani amma sai ka fara wani abu bai san ba ma ina zaka bai san wakar nan ina za ta kai mu ba a karshe ridahi a kai maka zuwa ga makasudi. Yace annahu la aratka ibar wa hadha albayt la yuri fi aghlab nusakh alburda, wannan baitin ba a samu shi cikin mafi yawancin nusakh na alburda. Sai yace wa asbatal wajdu alwajd bakin ciki da damuwa, asbata ya tabbatar alwajd bakin cikin da soyayya ta sabbaba shi ake cewa alwajd. Wa asbatal wajd bakin ciki na soyayya ya tabbatar da khatai abratin wadana, zane na hawaye kuma da zane na rama. Yace mislul bahari, mislul bahari kamar idan saniya alaka deka akan kudu kukinka wal anami da kuma gogai, sunan itace ne idan saniya wani itace ne wanda kowa ya san shi wanda yake idan mu'amala da daji ya san albahar. Alaka deka akan kudu kukinka wal anami da kuma gogai shi ma zan mu ga wani itace ne. Na farko lugatul bait, lugga dake cikin baitin, alwajadu huwa alhuzn bi sababil hubbi, shine damuwa ta wanda sababin so ya kawo ta ba kowace damuwa ba. Wa wajada alaihi fil gadab, ana cewa wajada alaihi cikin hushi, duk da cewa kuma a cikin babe na lugha ana amfani da kalmar ba ma a gurin bakin cikin na soyayya ba, amma a asalin lugha wannan shine asalinta. Wa wajada alaihi fil gadab, cikin damuwa ana cewa wajada yajidu wajadan wajidatan wa mawjida wa mawjadatan wa wujidanan, ai gadiba shine yayi bakin ciki. Shi yasa a cikin hadisin imani ce inni sa'iluka fala tajid alayya, zan tambaye ka kakka damu akai na fala tajid, ba samu ba damuwa. Ai la ta ga dan min su'ali, wa minhu alhadis, yazo cikin hadisi lam yajidi sa'imu alal muftir, da muka yi azumi sahabban Annabi suke ba mu labari cewa sun yi bulaguro wasu da azumin su wasu ba azumi, sai yace lam yajidi sa'imu alal muftir, mai azumi bai samu damuwa ba gami da wanda yake cin abinci, haka nan mai cin abinci bai samu damuwa ba ga mai azumi. Qala zurrumma, zurrumma yake cewa wa ma yarji'u alwajdu zamanul ladzi madha wa ma lil fatati dimnati dar majza'u, yace ma yarji'u alwajdu, alwajdu damuwa bata maido abinda zamani ya wuce da shi ya shude da shi. Wa malil fata fi dimnati dar majza'un, albahari, albahari bi fatahil ba'i, saboda in an sa damma albuharu akwai wani abinda albuharu daban ne shi kuma wannan albaharu. Yace huwa nabtun tayyiburri, shibka ce tsai tsuro ne wanda yana da dadin kamshi, yana da kamshi mai kyau. Wa huwa wardun asfar, ward ne wanda yake masara masara. Wa qala al-azhari, azhari yake cewa alal baharu farisiya, ina ganin albahar kinna lugga ce ba farisa ba, ba laraba ba ce. Wa bi lugatu hausa shajarun ismuhu idan saniya, da lugga hausa wata itaciya ce da ake ce mata idan saniya. Al-anam, al-anam shine shajarun min shajaris suwaki, wani itace ne daga cikin itacen da ana asuwa ke layyinul aghsan latifa, yana da tabshin reshe kuma yana da samsi. Ka annahu bananu jariya, kamar yatsa ce ne karamar yarinya. Alwahida anama, guda ɗayan shi shi ake ce ma al'anama, duka ta'arifin shi ga sun cikin littattafan lugha da sauransu. A lugha Hausa shi ake ce ma gogai, yan mutu inda dukun icce ne yake hutuwa ƙarƙashin hatsi. Wa yamna'uhu tadawwur, yana hana hatsi ci gaba, wani icce ne wanda yana kama da kudiji, kudiji wanda shi cikin wake yake hutawa ya rika bashi wahala, to ba shi ba, shi kuma jikin icce hatsi kadai yake hutawa yana hana shi ci gaba. Ma'anal bait, ma'anar baiti. Wa muraduhu bi hadzal bait, ma'anar shi da wannan baitin yace tashbihul khattain bil anam fi humrati, yana so ya kwatanta mana zanan guda biyu na iccen gogai a wajen ja. Limtijajid dam'i bid dam, saboda wannan hawayen da ya cakuda, hawayen ya cakuda da jini, sai ya zama na hawayen ya kwatanta shi da iccen al'anami gogai. Wa tashbihu asrud dana bil bahar fi sufra, sai kuma yake kwatanta ramar da ta same shi, yake kwatanta ta da idan saniya wajen da yayi masara. Wace fika laffun wa nashrun, cikin zancan akwai laff, ka ganin nasa naffun laysa naffun, ma'ana laffun wa nashrun, a cikin ka zancan akwai abinda malaman balaga suke cewa laffun munasha wa nashr ne gar murattab, laffun ne wa nashrun gar murattab. Natara yace na'am sara daifu man ahwa fa arqani wal hubbu ya'tarudul lazati bil alami, yace na'am haka ne, sara daifun daifun yace gana gana na mai maholiki gana gana na mai maholiki shine daifun sara ya zawo da daddare man ahawa na wanda nake so fa arqani ya hana ni barci in an ce daifun shine al khayal minan na'im kamar wanda mutun yayi barci ka sa wani abu a ranka sai ka yi barci da shi kuma sai ka rika ga abun kamar yana zo maka a cikin barci kamar ba a farke ba ba shi ba maholiki bane yana kama da maholiki al khayal yana zuwa cikin khayal ɗinka da tunaninka kaga abun kamar ya zo amma kuma bai zo shi ake cewa daifun yace daifu man ahawa gana ganan maholikin wanda nake so sara ya zo ce daddare fa arqani ya hana ni barci sai yace walhubu haka ne so ya ataruddul lazati yana bujurto ma da jin dadi bil alami da bakin ciki da radadi lugatul bait a daif shine al khayalu al khayal ne wa daifu da daif ko ma ya'ati al-insan laylan wa yarahu bayna na'im wa laqazan abinda zai zo maka cikin dare kana ganin shi kamar kana barci ko kana farki asalin daifi shine bi tashdidi daifin bi tashdidi liya in tayyifun fa khaffafuhu tayyifun kenan sai suka mishi takhfifi suka shahi ainun kin shi kamar yadda suka aikata ce wajen mayyitun sai suka ce mayyitun kawai Allah yake cewa fa dafa alaiha daifun min rabbika wa hum na'imun daifun min rabbika kaga me yake kawai a tafsiri cewa ake masu ke me ke wayo ke wayo da daddare masu ke wayawa amma a asalin lugha sanin lugha da sanin asrar kin ta shi yake sa ka san me ake nihi wannan daifin kin shine Allah yake nihi abinda zaka ganin shi kamar kana ganin shi cikin barci kamar kana farke na kama da maholiki to wannan irin wannan nau'in abin ya zo musu ba wai daif kawai me ke wayawa ba daifun min rabbika yace wa hum na'im kaga sai Allah ya kara maka cewa wa hum na'imuna suna cikin barci wa qala ba'dhum wasu suka ce wani daga cikin mawaka yace ahalul amanati in malu wa masahum daiful adui wa iza ma zukiru ta'adu amma abuta amana in malu wa masahum daifin idan sun karkata kuma daif ya same su gana ganan maholki na masoyi ya same su wa qala akhar wani yake cewa daifun wa ahlamun ginan li azimati fala alla lima akum yakunu maqamun daifun wa ahlamun ga kalmar daifun wa qala ba'dhum wani da yake cewa ahalul amanati kaga an yi tikrari bayan an kawo shi wa qala akhar nan gurin ya kawo mana shi ha wajen sunan nan da yace fa arqani ay mana anin naumi ya hana ni barci al arqu shine rishin barci qala sha'ir wani mawaki yake cewa amin ummu sufyan daifun sara hadun fa arqa qalban qariha daifun sara gaga yace fa arqa sai ya hana barci qalban qarihan zuciyawa da take lahiyayya ma'ana albayt ma'ana baitin ay sadaqta ay wasa'il fi jami'i ma nasabtahu ilayya ay kai gaskiya kai mai abu mai tambaya cikin dukkan abin da kan nasaba mini cikin duk abin da kan nasaba mini nan gurin wannan ma'anar kan kawo ta cikin al'umda fi sharhil burda tana da sharhuka masu yawa wanda sai ma duk wani abu sai ka shige shi ne kake sanin cewa ilimi kogi ne ina shiga cikin binciken sharhukan al-burda ga sanin jingim sai duka dauki wanda kake so ka bar wanda zaka bari al-imam ibn hajar al-haytami wanda yanzu mun ganshi a cikin sharhi malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne mun ganshi to shi yake da babban littafi al-umda fi sharhil burda wajen safa 700 sharhi ne babban sharhi ne yana warware duk wani abin da yake cikin ta Allah mashi rahama wannan yake nuna maka cewa ilimi duka ake hada da lugha da fiqh da hadisi malamin hadisi ne amma gashi kuma wajen lugha hakana baiti na 10 a nan wannan nuskar din da mun kara dai ku a tara zaku ganshi yace ya la'imi fi hawa al'uzri ma'aziratan minni ilayka walau an sauta lamtulam yace ya la'imi ya kai mai zargi na fil hawa wajen so al-hawa ma'ana al-hubbu ba wai san rai ba al-uzri na kabilar bani uzra ma'aziratan ma'ana uzri ma'aziratan ka amshi uzrina minni ilayka dan gare ni zuwa gare ka walau an sauta da kai adalci lamtulum da ba zaka zargi ni ba lugatul bait lugha ta baiti ai man yalumani wa yuzmuni la'imi shine man yalumani wa yuzmuni wa huwa min al-lawmi mai zargi na shine min al-lawmi daga kalmar al-lawmani wa qala ba'dhum wasu daga cikin su yake cewa ma alal uzalimin saqami abi jismi zaka an bihim la'imi fil hubb wa haka law zubta ta'amal hubb lam talumi kaga la'imi la'imi kuma baitin yayi kama ma da baitin shi wannan mai al-burda cewa zubta ta'amal hubb law zubta ta'amal hubb lam talumi al-uzri ai al-mansubu ila bani uzra wanda ake nasaba shi zuwa ga bani uzra wannan shi ma a karatun zauri ana kuskure wajen fassara shi sosai al-uzri da alif wallahi mun suna fassara shi da cewa uzri a matsayin amsa uzri amsa wannan ba wannan yake nihi ba kwata kwata al-uzri mansubun ila bani uzra bidammil aini wa iskanizali shine da yima ainun dalmi da ko wannan da yima wannan uzuri ainun rufa u sai kuma dalmin zar shine uzuri wa hiya qabilatun min al-arabi wata qabila ce ta larabawa yufdi bihim al-ishka ila talaf wanda su soyayya har kashe su take wa qarsu ila an tambayi wani daga cikin su fa ajaba sai yake bada amsa bi qawlihi aka tambaye shi cewa me yasa ku qabila ku so har kashe ku yake yace li anna fi qulubina khiffa wa fi nisa'ina iffa saboda a cikin zuciyar mu akwai tabshi zuciya gare mu mai tabshin zuciya kuma matan mu akwai kamun kai bisubun wani na kabilar da ba su ba ma'aziratan shine a aka zuru ilaika ma'aziratan huwa mansubun fi'il muqaddar an mishi nasaba ne da fi'ili da ake kaddarawa ma'ana ina kaddama maka uzuri naka amshe shi ma'ana a aka zuru ilaika uzuri ma'aziratan kenan ya la'imi fil hawa ya kai mai zargi na cikin so al uzuri na kabilar bani uzra ya nasaba shi zuwa duka salo ne na waka ba wai wani ba'ad da kai na kabilar bani uzra da yake zarge shi kawai salo ne na waka saboda kabilar bani uzra su suke da cutar so sai ya nasaba shi zuwa ga bani uzra yace ka amshi uzuri na da kai adalci ba zaka zarge ni ba ku da kuke da waccan matsala ma'anar bait ma'aziratan ma'anar bait ai wa sa'ilul ladzi yalum ai wa ladzi yalumuni ya kai wanda kake zargi na daga cikin bani uzra yace ina kaddama maka uzuri na da kai adalci ba zaka zarge ni ba abadan har abada dan saboda ka sani cewa ba dan asuna bane ba azabi na bane wa huwa maradun yasuquhu Allahu lil abayan kasa'il al-amradi cuta ce wanda Allah yake koro ta cikin jiki kamar yadda Allah yake korowa cikin sauran jikukuwa na gaba baiti na 11 yace adatka hali la sirribu mustatirun anil wushati wala da'ibi munsajimin yace adatka hali hali na ya ketare ya same ka la sirribu mustatirun sirri na ba boyayye bane anil wushati ga abukan gaba wala da'ima su dariya ta keta wala da'ibi munsajin kuma cuta ta ba mai yankewa bace lugatul baiti luga ta baiti ma'ana ce adatka hali ta addat ilayka hali wa asabatka ay wallain kai da kake zargi na akan cewa saboda so ina ta kuka san abinda bayyana ina ta kuka har ina ramewa yace to Allah sa kai ma irin wannan halin nawa ya zabure fada zuwa gare ka wa huwa du'aun ala man yalumuhu bi an yasubuhu misla ma asabahu wannan addu'a ce yake ga cewa kai da kake zargi na kai ma irin abinda ya same ni Allah sa ya same ka wakila wasu kace du'aun lahu addu'a ce ta alkhairi yake mishi an yunjihi Allahu ta'ala Allah ya bashi tsira kada ya same ka irin abin da ya same ni na bala'i ma'ana adatka hali hali na ya ketare ka ma'ana kai ya same ka duka baitin yana daukan ma'anan muguwa addu'a da kyakkyawa addu'a eh anan wani mawaki yake cewa ya akhil haqu lasta an san hadisan inda ma adatka staraka nasima yace ya akhil haqu ya kai dan uwan gaskiya lasta an san hadisan ban mance wani zance ba inda ma adatka lokacin da ya wuce ka kaga adatka yana nufin wuce ka ta'addat ilaika al-wushati duka a hamish mutun zai ga inda na dauko baitin a wani diwani ne aka dauko shi wannan a diwani na Muhammad al-Eid al-Khalifa wanda ya shekara ta 1399 1400 ba dai kaw al-wushati jam'u washin ne karumati jam'u ramin ne ai al-a'da'ul hasada makiya masu hasada masu ƙarya wanda suna kokari su raba tsakanin masoya guda biyu in an ce al-wushat masu dariye keta a yaran Hausa ake fassara amma ana nihin makiyi wanda yana kokarin raba ka da masoyinka ta hanyar ƙarya da bata juna kana sha'ir wani mawaki yake cewa takannafan al-wushat fa az'ajuni fayalin nasi lilwashil muba'i al-wushat masu dariye keta makiya takannafani sun kewaye ni fa az'ajuni sun sani iz'aji wa qalat laila al-akhiliya take cewa a diwanin ta baiti na 31 tubadur abna'il wushati wa tabtagi la hatalabatil haqqi min kulli matlabin tana cikin manyan mawaka take cewa tubadur abna'il wushati diyan makiya masu dariye keta suna gaugawa wa tabtagi suna nema laha akan kiyayyar wannan talabatul haqqi nema na gaskiya min kulli matlabin ta kowace hanya sai nan gune yace wa munsajimi tsari na duk kalmar da take bako muna sa ta da a karkashin jar rubutu da kuma abun gakinta yace wa munsajimi kalmar munsajimi ai munqati ba mai yankewa bane munqati li adamil wasli in sajama dam'u ana cewa in sajama dam'u wal ma'u mana in sabba ya kwararo wal kalamu in tazama in kuma an ce in sajama al kalamu ana nihin zance ya tsaru wasajimu shine addam'u sa'il hawaye mai kwararowa shi ake cewa asajam wa ma'u sama'il masjumu ana cewa ruwan sama al masjumu ana nihin ai al binnan al ma'il mai asail mai kwararowa ibn Nabata al-Misri nan gurin duk komai yan uwa kuma sani cewa karatu da bahasi da bincike komai yana da matsayin shi a nan gurin zan buƙaci kalma ta baiti ina neman fassara ta in kawo ta cewa a cikin kaza ma ta zo to cikin diwani na shu'ara ake koma a doko kalma a cikin dawawin na shu'ara na mawaka ake koma a doko kalma shi yasa duk wannan baitukan da kuke gani zaga an ce diwani fulan diwani gashi wancan diwani Laila al-Akhiliya tana da diwani nata Zuljudi yake cewa Ibn Nabat al-Misri yake cewa Zuljudi wal basu fi yawmin nadan waradan ma baina munsajimin yawman wa muttaqidin nan gurin ma baina munsajim shine abban ham Ibn al-Khayyat diwani shi yake cewa laqad mallar ruqadu yufuna aini wa ma mallad dumu'ul hansi jamun in sijamun shine abun ga wanda suke yankewa ma'ana la baiti ma'ana baitin ta'addat ilayka hali wa asabatka ayhu al-la'imu hali yana tsetare zuwa gare ka ya same ka ya kai mai zargi na fa inda sirri saboda sirri na boboyayi bane ga makiya kuma cuta ta ba mai yankewa bace dan saboda ban samu saduwa da wanda nake so ba shine annabi alayhi salatu wassalam hannan gurin kaga bai sarraha mana cewa annabi yake nahi ba annabi duka wannan yana daga cikin husnul bara'atul matla bara'atul matla kuma kowa ya sani duk mawaka ha ba wai wani abu bane wanda sunan Laraba suka sani a waka tun a fara ta tun daga jahiliya har yanzu abu ne daya inda Hausa zaka yi ta inda Larabci zaka yi ta inda mi zaka yi ta duka tsarin ta daya ne inda Yarbanci zaka yi ta duk tsarin ta daya ne mawaka sun san da wannan bara'atul matla ko mawaka ka samu na Hausa zaka ga zasu yabi wani abu ko ma zasu yabi ko guri ne ko gari ne ko sarki ne ko menene ba kawai da shi su fara ba sai sun fara da bara'atul matla yace mahattan nunsa baiti na sha bi a waje yace mahattan nunsa ka tsantsar mutar mun da nasiha lakin lastu asma'uhu sai dai ban jin wannan nasiha innal muhibba fi samamin lalle shi masoyi yana cikin kurmuci anil uzal gami da masu zargin shi yace lugatul baiti luga ta baiti nan gurin bakin kalmomi mahattan ai akhalasan nunsa ka tsantsantar mun da nasiha ka ba abu mutun a tsantsa a ce huwa ma'um mahad ko huwa labanun mahad nono ne tsantsa ma'ana ba a cakuɗa shi da wani abu ba wa qaddamta li al-irshadatu khalisan min ash-shawa'ib ka qaddamo mini shirye suwa da nunin abin da yake daidai ba tare da cakudawa ba qala ba'dhum wani daga cikin mawaka yake cewa wal qarkashabtu wa innani laka nasihun fa kashfu mahadu hawan wa sidqu widad fa kashabtu mahada hawan kaga yace mahadu hawan tsantsar so mahada shine tsantsar abu cikin diwanin ibnu abi hasina al-uzal jam'u azil ne wa azaltu ar-rajula idza lumtuhu yace azaltu ar-rajula idza lumtuhu in ka zarge shi wal ism kin abin shine al-azlu wa qarsa baka ya gabata qawlu ba'dhum fa dan wani da yake cewa ma al-uzal min saqami abi jismi zaka anbihim al-uzali masu zargi jam'u azil ne ibn nabata yake cewa in haddasa al-uzal anni bi salwatin fa inni wa azali min ad-du'afa'i wa in haddasa al-uzal idan masu zargi sun harar da a gare ni bi salwatin da lallashi fa inni wa azali da ni da mai zargin na muna daga cikin masu rauni ka ga nan ibn nabata a cikin diwanin shi nan da yace fi samamin ai uzni fi samamin la yaqbalu nasihatul uzali kunne na yana cikin kurumci bai amsan nasiha ta masu zargi qala ba'dhum wani sai daga cikin mawaka yake cewa umri la qad sarraha an-na'un fi rajabin fa asma an-nawhu shajwan min bihi usamamun samam ga shi ya kashi cikin baitin shi yace ma'anar baiti yace anan gurin ai annaka ai wallahi ai annaka ai wal azli ya kai mai zargi akhalasa liyan nusaha ka tsantsantar mun da nasiha lakin lasu min man yasma'u sai dai banni cikin wanda suke sauraron nasiha ka li anna uzunal muhibbi fi sababin an sama'in nasiha dan saboda shi kunnan mai san abu kunnan shi ya kurmuce game da sauraron nasiha in an ce wani yana son kaza ayi ta nuna mishi bacin wannan abun ayi ta nuna mishi cewa abun nan bai da kyau ba daidai bane kunnan shi a kurmuce yake game da jin wannan nasiha wannan kuma dan annabi ma yana cewa hubbuka shay'un ummi wa ism san da kake ma abu yana kurmtar da kai kuma yana makamtar da kai baka ganin lahin abun baka ganin abun gakin shi baiti na gaba baiti na 13 yace inni tahamtu nasiha shaybi inni lalle ni ittahamtu natuhumi nasiha shaybi nasiha tahurhura fi azali cikin zargina wa shaybu abadu fi azali ne ko fi azali ni na akwai karin nuno wanda za a hudda shi yace wa shaybu abadu fi nusihin an tuhami ita kuma hurhura ita tahi nesa gami da tuhuma in tana nasiha. Lugatul bait, luga ta baiti yake cewa nasiha shaybi, nasiha ta hurhura idafa ce bayaniya, ai ashaybun nasiha, hurhura mai nasiha kawai. Azali bi fatahi zali ismul masdar ne, in an ce azali bi fatahi zali in ism ne na masdar, masdar kin kuma ana yin shi da darmi kenan. Azali ismul masdar da wasali sama, masdar kin kuma da darmi, ai allahu shine zargi. Ma'ana labait, ma'ana baitin yace lau qabiltu nasu haka da ace na amshi nasihaka, la qabiltu nasu da nasiha hurhura zan amsa. Yace summa wajaha kauna shaybu nasihan, sannan sai ya huskantar da magana shi yake nuna cewa ita hurhura ita ma mai nasiha ce. Annahu ma'zunun bi qurbin ta ila ajal, ita kanta hurhura tana maka shela ne, tana sanar da kai ne cewa ajalinka ya kusa. Wa mushirin, kuma da gaske take, ba za a zarge ta ba. Wa mushirin bi qurbil maut, in wani zai zo ya maka nasiha, ya maka nasiha ka zarge shi cewa ai wani dan ba haka nan bane, to hurhura da ta maka ba ita ba abun zargi bace, ita nasiha ta kawai haka nan. Shi yasa yace wa shaybu abad fi nusifi nusihin an tuhami, yace wa mashurun bi qurbil maut wal irtihal, ita hurhura tana sanar da kai ne cewa ka kusa tahiyya ka bar garin nan, ka kusa tahiyya ka bar duniya, mutuwa tana kusa. Wa zalika ma yujibu iqbalul abd ala ma yuqarribuhu, na akwai ma ala ma yuqarribuhu, kuma wannan yana fadakar da bawa akan cewa yayi kokarin aikata abin da zai kusantar da shi ila maulahu, zuwa ga ubangiji shi. Wa bi'idhu, ya nisantar da shi an ittiba'a hawahu, gami da bin son zuciyar shi. Hurhura duk lokacin da ta bayyana wa'azi take tana nuna maka cewa ka kusa tahiyya, ka shiga taitayinka. Shi yasa yace wa shaybu, ita hurhura nasiha ta tayi nesa akan a tuhume ta, ba za a tuhume ta ba, nasiha ce ta gaskiya. Nan zan mu takaita abin da muka faɗa, daidai Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Kamar yadda na faɗa, sharhi ne wanda ana tahiyya sai an je sai an kare, ake koma a bibiye shi ba ɗaya ba biyu ba, duk a gyara abin gyara. Kaga a yanzu zaman nan gurin abu nawa muka gyara kenan, wannan aika shi kawai dai ya sa a dama mutum wajen fahimtar abin da muka yi da sharhin da muka yi, amma ba shine abin dogara ba. A can ƙarshe sai littafi zai hoto ake sanin cewa kaza shine abin dogara.